بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوك أنا متعشى تقص قوتا Jumada al-akhira shekara ta 1435 kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shine ya dace da 18 din ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na الشمائل المحمدية أنا إمام الترمذي وندي يوم درسي نبيو إن شاء الله أتكنسا إذن بكم أن تابع أساتين دي أوتي من سياني أكان حديث دا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يكي صفا تامنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث نبي يركي نان أتكن للتاكم ينا صفا تامنا منزان الله صلى الله عليه وسلم أتكوام تنني matsakai mai matsakaicin tsawo. Manzo Allah ba dogo ne can karshe ba, ba kuma gajere ne kamar wada ba. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da digadigai, akwai naman diddige a tattare da shi mai kauri, ba motsatsin diddige ne da shi ba Annabi dan sallallahu alaihi wa sallama. Sannan diddigen sa ba diddige ne mai tauri ba, diddige ne mai laushi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da karamin kai, akwai wanda za a gansu Allah ya musu halitta kansa dan karami, to shi kansa ba karami bane, kansa babba ne sallallahu alaihi wa sallama. Sannan Ali bin Abi Talib yace mana manzo Allah gabansa, kasusuwa na gabobin sa suna da kauri, ba kananan kasusuwa bane ba. Sannan Ali bin Abi Talib yace mana manzo Allah yana da gashin kirji tun daga nan kirjinsa har zuwa cibiyarsa, irin gashin nan da ake samu na maza wanda yake zuwa cibiya. Bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana tafiya, to kai ka ce daga wani wuri yake gangarowa, ba tafiya ce yake yi ta saibi ba, a'a tafiya ce yake da karfin jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan yace a duniya bai taba ganin mutum kyakkyawa kafin Annabi ba, kuma bai taba ganin wani mutum kyakkyawa bayan Annabi ba sallallahu alaihi wa sallama. Manzo Allah dai ya fifici kowa, kamar yadda Allah ya fifita shi a daraja, Allah ya fifita shi a kima, kuma hatta halittar ma sai Allah ya bashi zabe na musamman a cikin halitta din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle kam sahabbai sun san Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kisa suke ba da labari akan sifarsa. Dama wanda ya san shi shine ya kamata ya ba da labari akan sifarsa. Sannan kuma yana nuna kaunar da suke wa Annabi. Idan har za su ruwaito diddigen manzon Allah ya yake, in za su ruwaito hancin manzon Allah ya yake, in za su ruwaito kwayar idan manzon Allah ya take, to wannan yana nuna mana matukar kauna kwarai kwarai da gaske. Yawa-yawan riwayoyi da ake yi daga sahabbai akan shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana nuna waɗannan mutane sahabban Annabi lalle sun ba da kulawa ta musamman akan wannan bawan Allah, ta yadda suke kaunarsa har suka gaya wa al'ummar da za ta biyo bayansa wacce ba ta ganshi ba ga irin yadda sifarsa take. Wani zai iya cewa to me amfanin sanin sifofin Annabi din na halitta? Lalle amfani yana da yawa kwarai da gaske. Kaɗan daga cikinsu, kun san akan ce an yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko ba haka ba? An yi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To a ka'idar malamai ba ka cewa ka yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba da jawabin a yadda, sai har in ka taɓa rayuwa da Annabi din sallallahu alaihi wa sallam dan ka san shi a ido, ɗaya kenan. Na biyu kuma sai har in an koya maka ko an yi maka bayanin sifofin shi Annabin. Yanzu misalin duk wanda yake karanta wannan littafi na Ash-Shama'il al-Muhammadiyya to koda yayi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su zai gane shi, amma wanda bai karanta ba, ba a koya masa ya sifofin Annabi suke na halitta ba, to a iya zuwa masa da wani balarabe ma a nuna masa a ce shi Annabi ne. Yanzu misalin a iya zuwa mafarki shedan ya kawo maka wani balarabe mai karamin kai, wani balarabe dan siriri ko ba ka bane ba, ko wani dan gajere, sai a ce mai ga manzon Allah ne, sai ka zo kana murna ka ce kai kaga Annabi da kai wa malamai bayani, ko waɗanda suka san sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce wannan ba shi bane, saboda ya sabawa abin da aka ruwaito a littafi. To wannan shine mafi muhimmancin wato sanin sifatu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu ko na uku akan wannan, ku lura da cewa ko yaro ne karami wanda mahaifinsa ya mutu lokacin yana yaro bai san shi ba, zai so ya ce don Allah ina hoton babana, ko ba ka bane ba, ina hoton babana in gan shi, saboda kaga ya ga hoton baban nasa zai dada kwantar masa da hankali cewa lalle wannan mahaifina ne. Kana san haka, idan kuma ba ba samu hoto ba, zaka ce waye san babana in je sifanta mun shi, wai yaya babana yake ne, saboda me, saboda kauna. To ballantana mu da muka yi rayuwa a zamanin da yake na ƙarshe ba mu samu haduwa da shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Allah ya kara mana kauna Annabi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai hadisi na shida yace qala haddathana Sufyan bin Waqi' qala haddathana Abi anil Mas'udi bi hadha al isnadi nahwahu bi ma'anahu, wato ya kawo wani isnadi ne da zai karfafa wancan hadisin na Ali bin Abi Talib. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكي تشوى علي إذن يدو سبنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قابن دي كي تشوى شما وان الرواية دق علي كما علي ياتن شانتي بياني أكن سبر النبي صلى الله عليه وسلم كتن تشوى سأجد من ذن الله دي كي أنكم يتاشي يتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أحدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب وإذا التفت التفت جما أو التفت معا أو أن الرواية بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إمام أبو إسحاق الترمذي يروي عن حديث سننكما yayi bayani dangane da fassarar hadisin da kanshi. Ku duba ƙasa gashi na ya fassara, saboda yana da kalmomi masu wahala. Abu Isa yake cewa samitu Aba Ja'far Muhammad bin al-Husayn yaqulu sami'tu al-Asma'iyya yaqulu fi tafsir sifati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace naji kamar yadda yace yaji Abu Ja'far Muhammad bin al-Husayn yana cewa yaji al-asma'i yana fada a wajen fassara sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama, yace al-mumaghat can da yace lam yakun bil ja'dil al-alam lam yakun bil tawil al-mumaghat al-mumaghat al-arabci ana nufin al-zahibu tulan wato dogo kaji daga yadda nace dogo ka san ba normal dogo ba to manzon Allah ba at-tawilul mumaghat bane wato mai tsawon da ya wuce komai tsawo akwai mutanen da zaka ga in suna tafiya kowa yana kasa da su ne sun fi kowa tsawo yawa akwai wanda wata rana an je aikin haji irin waɗannan mutane masu tsawo akai ta kallon sa an yi mamaki ma ya akai ya shigo jirgi ko ya zauna a kujerar jirgi saboda shi yana tafiya Amina an zo wajen tafiya wajen jifa yana tafiya galiban mutane wato a kugun sa suke kaga ai tsawon yayi yawa wannan to wannan at-tawilul mumaghat duk yawancin mutane da aka hango to suna kugun sa ko ina ina ai ba ruwan sa da taka wani matakala wannan dogo sai kaga ana ta kallon sa shi kuma da assalamu alaikum yana mutane sallama bai damu cewa wai ko wani kaskanci bane Allah ya masa wala ba wani kaskanci a ciki to shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sifa yake da ita ta daban wacce yake musamman wajen tsawo kaga tsawon ya wuce wannan ba saboda kaga sai mutane su ga ya akai kamar yayi na daban sallallahu alaihi wa sallama sannan sai yake cewa وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا وانا كان فسر ممغط مني أبن لكن في ده تمغط في نشابته متمن ده إن يزو حربي ينجا إن يميكي يجا أبن كمان مي حربي ده دم قوكو مي حربي ده كبيا وقالي ده وكا با أكن جا باكا سي أسكيت دن تفقدو to wannan shi ma na cewa tamaghata a larabci sannan akwai al kalmar al mutaraddid a kodike kafin nan yace wa kana ja'adana rajulan ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai hadaddan jiki ne sallallahu alaihi wa sallama jikinsa a hade yake ba jiki ne wanda yake rababban jiki ba kamar ya rababban jiki wato jikinsa ba jiki ne wanda yake kamar zaka ce kamar akwai nau'i na wani zaka kamar zai kare idan ka ganshi sai ga kamar me kamar zai kare to jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama a hade yake amma kuma ba hadewa irin ta wada ba shi ma zamu zo mai magana akan shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wada bane sallallahu alaihi wasallama to shine yake cewa wala bil kasiril mutaraddidi annabi ba wada bane ko kuma annabi bai da gajartan da sashin sa ya shiga cikin sashi shine yace ad-dakhilu ba'dahu fi ba'din qisran sashin sa yana shiga cikin sashi saboda ainihin wato gajarta akwai kalmar al-qatt yace fa shadidul ju'udati war rajulu alladhi fi sha'rihi hujunatun ay tasannin qalil manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mutum ne wanda yake da murdaddan gashi irin namu ba kamar yadda muka yi bayani gashin sa wato gashi ne wanda yake ba dogo can irin na doki ba yana ainihin wato nadewa sai dai nadewar ba nadewa karaman nadewa ba nadewar da zai iya soka hannu ma a ciki sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ko bai taje kansa ba idan ya sa hannunsa yana zula hannunsa a cikin gashinsa da ya farce haka ya farce ya sharce to kamar yayi wa kansa kum ne kafin hannunsa ya tsin hannunsa za su zama to kamar kum to kaga gashin da zaka iya zura ɗan yatsinka a ciki ya fita to kaga gashi ne wanda yake ba dunkulallen gashi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan akwai kalmar al-mutahham abinda ake nufi da al-mutahham da yake cewa walam yakun bil mutahami wala bil mukalthami al mutahham yace fal badinul kathirul lahami luti mai kiba shine al mutahham al badin mutum mai katan jiki manzon Allah ba tafceken mutum bane ba mai kiba wanda in ya zauna zai cika wuri ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam duk kulun kalura da sufofin kawai annabi komai nasa tsaka-tsaki ne komai nasa tsaka-tsaki ne sallallahu alaihi wasallam sai dai kyansa ne ya fi kowa wannan tsaka-tsaki 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 da ya hadu
to sai ya bashi kuma kyawun da yafi na kowa dan ba wani mutum da aka yi masa komai nasa na tsaka-tsaki dole zaga akwai bambanci tsakanin mutane to wannan shine al-mutahham al-badinul kasirul lahami al-badin daga al-badan ne mai katan jiki sannan kuma al-mukalsam yace wal mukalsam lil mudawwar al mudawwar al wajh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hadisin ko walam yakun bil mutahham wala bil mukalsam ba mai kewayayyar fuska bane ba kamar misalin me zan ce fuskar sa ba kamar wannan wato wannan agogon take ba wacce take a kewaye haka kamar kwallo a tana da dan tsawo ne haka sallallahu alaihi wasallama saboda idan fuskar mutum ta zama a kewaye kamar wata ko a kewaye kamar zero to ai ba za ta yi kyau ba sallallahu alaihi wasallama to shine al-mukallam mai kewayayyar fuska ko wanda yake da fuska mudawwara kamar kaci kwalla ne ko bal ko nan makamancin wannan sallallahu alaihi wasallama akwai kalmar al-musharahu alladhi fi bayadihi humratun kenan a can inda shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai shi imam tirmidhi ya kawo yake cewa yace wa kana fi wajhihi tadwirun abyad musharabun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sifar da take fari ne amma da ja ya ratsa shi farin balarabe ne amma akwai ratsin ja a ciki kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ba fari ne irin na zabiya ba ba kuma jan mutum ne ga baki ɗaya ba fari da ratsin ja shine kalmar musharabu kewayen da ke jikin fuskar sa kamar yadda za a zo a yi bayani shine fuskar tasa tana da dan tsawo haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma doguwa can wanda zaga can yayi tsawo goshin yayi tsawo kasan ma yayi tsawo ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai kalmar adaju shine shadidu sawadil aini kenan ko al ainaini a can da yace adajul ainaini da ahdabul ashfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsananin wato bakin ido abinda ake nufi da tsananin bakin ido shine ba wai idan sa baki ba wannan kowane mutum da kake ganin idan sa akwai wani baki ko to shi nasa baki kiran ne sannan gefen fari sol baki ya shiga cikin fari wato bai da hakiya bai da alamar jini a idan sa bai da alamar wato wani datti a cikin idan sa akwai wanda zaga idan sa fari sol sannan bakin baki kirin sallallahu alaihi wa sallama to shine abinda ake nufi da adaj shadidu sawadil aini kenan sannan manzon Allah yana da ahdabul ashfari yace wal ahdabu at-tawilul ashfari wanda yake da wato gashin gira sallallahu alaihi wa sallama yana da dogon gashin gira gashin girar annabi ta fito sosai kana ganin zaka gashin girar ba wai zaka gani kaman an aske bane ko kamar babu sallallahu alaihi wasallama akwai kalmar al-katadu al-katadu jalilul mushashi wal katad kenan abinda ake nufi da wannan shine gabbai da kuma kafada annabi yana da faffadar kafada sannan dai yana da manya-manyan gabbai kamar yadda muka yi bayani shi ma ya gabata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mujtama'ul katifaini nan gurin kafadar nan kaga wannan kafadar dama wannan kafadar hagu to annabi ta a hade take ba a baje take haka ba a hade kuma tana da fadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yace wa huwal kahin akwai kalmar al-masrabatu shine ash-sha'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadibun min as-sadri ila as-surrati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajradu zu masrabatin yana da kyakkyawan gashin kirji zuwa cibiya ka'annahu qadib kamar wani itace ne in an ce qadib kamar irin reshi ko itace haka ko wato idan ka mike shi haka da ya bude kirjin sa zaka ga gashin nan tun daga kirjin sa haka ya tafi sai ci kamar zana shi akai har karshen cibiyar sa sallallahu alaihi wasallam haka wannan an gani kenan ko baka ba akwai kalmar ashasinu kalmar ashasin a larabci tana nufin al-ghalizul asabi' min al-kaffain wal qadamain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shasunul kaffain wal qadamain kamar yadda ya fada cikin hadisin manzon Allah yana da kauraren yatsu na hannu da kauraren yatsu na kafa yatsunsa idan ya bude hannunsa ba tsirara bane haka akwai wanda in ya bude hannu zaga hannun tsiriri kamar fansin yan yatsun kafan ma tsirara to na annabawa ba haka suke ba manya ne manyan kuma ba tafka tafka ba akwai wanda kuma zaga hannunsa manya manya yatsun katti to shi kuma ba irin wannan bane kenan dai saka tsaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace wa idza mashataqalla ka annama yanhatu fi sabab manzo Allah idan yana tafiya kai ka ce yana gangarowa ne daga tudu shine yace attaqallu an yamshi bi quwwa yana tafiya ne da karfin sa sallallahu alaihi wasallam chap 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 haka yake tafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam was sabab al hudur gangarowa shine as sabab yace naqulu in hadarna fi sububin wa sababin wannan larabci da laraba sukan fadin haka mun gangaro daga tudu sannan yace jalilul mushashi a can yuridu ru'usul manakibi yana da kikkiawan wato kafada sallallahu alaihi wa sallam mun yi bayani sannan sai yace wa akramuhum wato ishratan ko da ke kafin nan yayi bayani akan annabi yana da alamata wa idhal tafata iltafata ma'an annabi idan yazo juyawa gaba da yake juyawa yanzu wani in kai mai magana zai haka ko to shi ba haka yake ba idan yazo zai juya in kai mai magana gaba da jikin sa yake juyawa duka saboda ya baka full concentration ban sani ba ko an fahimce ni duka yake juya kuma ko tafiya yake yi ko kiran sa aka yi yayi waiwaye haka a in dai zai saurari wani ne in dai zai magana ne to completely yake juyawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ku lura ko da magana ce kake yi da wani idan ka bashi kulawa sosai yafi dadi akan yana ma magana nesa nesa haka kamar ma baka ganshi ba sai ga kamar babu ihtiram a ciki to kun ga wannan yana nuna mana kikkiawan dabi'ar wannan yanzu yana mana bayani akan sifar annabi ta halitta kuma yana mana magana akan sifar sa kikkiawa ta dabi'a dan dan adam yana so a girmama shi ko danka ne danka da ka haifa zai ji dadi in ka girmama shi ɗayanka in kana mutunta su za su ji dadi kada dan adam ya zamanto kullun yana wulakanta dan uwansa yana tozarta dan uwansa yana cin mutuncin dan uwansa wannan ba dabi'a ce kikkiawa ba abu ne kuma mai kyau ba kuma manzo Allah a kafadarsa akwai alama ta annabta cikin kafadarsa ta baya shine khatamun nabiyina sallallahu alaihi wa alihi sallama aina alamar annabtan take a gadan bayan sa nan a kafadar sa anan a bayan wuyan shi yaka taso mutum ya zo bari in buga muku misali ga wannan yaron haka yanzu nan kun ga nan kafada ne nan kafada ne to anan din annabi sallallahu alaihi wasallam anan kun ga bayan kafadan shi kenan to akwai wani tambari na annabta ba rubutawa akai ba fatar jikin ce aka rubuta Muhammadur Rasulullah da fatar ba da biro ko da alƙalami ba Muhammad haka ta daddago ga dan kewayen nan yanda ka san zuwa akai aka buga shi haka fatar ta bayyana sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yawanci mutanen ƙauye wanda ake ba su labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba san shi ba sai su kokarin yaya za su hango nan din to kuma yana sa mayafi yana lullube jikin shi akwai wani mutumin da yazo sai ya dabara kamar kuskure sai ya damsa jikin ma yafin haka kamar misalin in rigar alfa take wani yazo sai ya damsa jike haka sai manzo Allah sai ce na san me ya kawo ka kuma na san me kake so so kake kaga wannan dan ka tabbatar to sai ya bude masa ma gaba daya yace gashi nan sallallahu alaihi wa sallam tay barakallahu fi to jama'a yanzu wannan me yake nuna wa don Allah aisha ta malan wanda bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wato bai dace da zuwa duniya ba ai kwarai da gaske bai sa'a ba an dai zo a ci a sha a mutu a tafuta Allah ya tsare ni yanzu wanda Allah ya nuna musu wannan suka gani haba wala ai wannan zai dada kara musu karfi ga wasu abubuwa kuma da yake suke ganin wanda zai tabbatar musu lalle annabi ne da gaske ruwa aka rasa fa ruwa aka rasa mana ruwa kawai yazo ya kafe ɗan yatsunsa haka suka yi ta bulbular da ruwa yace ku zo ku ta sha ku yi ta alwala ɗan yatsa fa duba wannan tsakanin yatsun nan haka daga suna bulbular da ruwa jama'a bila adadin suka sha suka yi alwala suka ba dabbobin su ruwan da yake bulbulowa ta yatsa shi wannan kadai malam idan Allah ya sa maka ka tuno cewa kana cikin masu son annabi wanda suka yi imani da manzo Allah ya ishe ka wallahi abun alfahari amma wani malam ya wayi gari baya san manzo Allah ya wayi gari bai yi imani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna mata Allah kara mana imani shi manzo Allah ya fi kowa kyakkyawan dabi'a ya fi kowa iya zance sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kuma kyakkyawan zamantakewa duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga nesa idan ya ganshi ko ya ganshi ba aune shine badihatan man ra'ahu badihatan habahu kana gano shi wato unexpected wallahi sai ya maka kurjini ne da shi gashi kullun yana tare da su an ce a cikin sa bai tsakiye yake zama ya taba wannan ya tattauna da wannan ayi magana ayi raha da shi duk ana yi amma yana da kurjini a wajen su kurjinin da ta kai ga in yayi kuskure a sallah qur'ani in ya karanta ba ta iya gyara masa dan wata ranar ubayyu ba duka bane akan iya ta da shi din sallallahu alaihi wasallam amma akwai ranar da yazo yana yin sallah aya ta tsaya masa yaje ya dawo ka duba fa shi aka sauko qur'anin amma ta tsaya mala mu'jizar qur'ani kenan gagara ba dau aina yaje ya dawo kuran irkui bayan ya idar da sallah yace a masallacin nan babu ubayyu ne ubayyu dan ka manyan mahaddata qur'ani kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda Allah ya musu baiwa da qur'ani mala babu irin su ubayyu ne ke gani ya rasulullahi me yasa baka tashe ni ba yace kurjinin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabkan wa kai a sallah raka'a hudu ce sai yayi sallah yayi sallama raka'a biyu bayan yayi sallama raka'a biyu ya tashi daga wurin da yayi sallama ya koma can karshen masallaci akwai wani kututture yaje jingina ya zauna ci gaba da azkar din sa sahabbai dai suka tsaya su sun tabbatar ya sallah mai raka'a hudu kuma yau an yi biyu aka kasa yi masa magana a ce da shi ya rasulullahi sallan nan fa ya manzon Allah fa an yi raka'a biyu saura biyu saboda kwarjinin sa suka kasa gaya masa mala dan Allah ya tabbatar maka da samuwar rafkanwa sai wani mutum ne guda ɗaya jarumi a cikin sahabbai da ake ce da shi zuliya daini shine kam ya yunkura shi ya rasulullah a kushirati salatu am nasita shi ya manzan Allah wai sallan nan an rage ta ne koko dai mantuwa kai ne manzo Allah ya ce lam tukusar wa lam ansa ba a rage ta ba kuma ban yi mantuwa ba sai zule da ne ya ce bala inna ba'da zalika kad waka ya ce ya manzan Allah lalle ku tabbas ɗaya daga cikin biyu ya faru ko dai ka yi mantuwa ko kuma Allah ya saukar da wa'i an rage to fa shi manzo Allah yake ni ban rage ba kuma ba rafkan wane ba kuma ba Allah ne ya rage ta ba to kowa kuma jikin sa ya bashi raka'a biyu akai sai kowa fara tuma kansa to ko dai hudun akai yi ne ba mu gane ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi sahabbai mallan a lokacin akwai Abubakar da Umar suna tsahon gaba suna zaune ba wanda iya magana wala sai yace a haqqun ma yaqulu zuriyadain jama'a abinda zuriyadain dinnan ya fada shin gaskiya ne wai na rage sallah suka ce eh kware ko ai an rage ya manzo Allah ai an rage ya tashi kuma yazo ya kara musu raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam ya sujada ba adi ka duba mal duba kwarjin sannan duba ta irin mu'amala Allah ya taimaka bai tashi ya shiga gida ba da aiki ya samu ke so wannan yana nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kwarjini ƴaƴan suna kwarjinin sa matan suna kwarjinin sa shi kuma kwarjini ya ake samu sa wanda zai iya tambaya ake samun kwarjini ba a kasuwa ake saya ba amma wani abu ne kake samarwa kanka ya mutum zai zama yana kwarjini ka kare mutuncinka ka tsare darajarka da mutuncinka idan mutane ka daina yin abin da zai nuna wulakantuwarka a gaban al'ummarka ko a gaban ƴaƴanka ko a gaban matanka ko a gaban ɗalibanka ko a gaban abokananka ko a gaban danginka duk abu na kaskanci ko na wulakanci kar kai sannan kuma ka daina shiga haƙƙin mutane duk girmanka duk matsayinka ka daina zuwa kana keta al'umma saboda matsayin da Allah ya baka kimar da Allah ya baka darajar da Allah ya baka bari kai amfani ka keta wanda kaga dama to ba za ka yi musu kwarjini ba shi mai kwarjini malam ko baya nan ba iya zagin sa ko baya nan gani za a yi kamar yana nan kuma in yana magana dole ne a ga wannan kwarjini yana fitowa daga bakin sa sallallahu alaihi wasallama to kenan ni da kai zamu iya samar wa kanmu kwarjini idan muka lura da waɗannan huquq hakkoki na dan adam iya zamantakewa iya magana da mutane ko ba haka bane ba ka zamanto mai kimanta jama'a mai darajar jama'a to sai ga ana daukaka ka ba sai ka je kasuwa ka saya ba ba sai ka ba su kudi ne zaka zama mai kwarjini a wurin su ba akwai wanda yana bada kudi amma zai bayar a karfi a ce kudin mu ne mutumin banza kuma amma an soke aljihu kaga mai da kima ko yana bada kudin in wani abu ya tashi wani yazo ya yayyage shi ya ci mutuncin sa ko kuma mutum ya zamanto gashi nan Allah ya bashi matsayi da daraja amma sai ya je ya jawo kansa abinda zai zubar da mutuncin sa idan mutane ga mutum ya je wata magana wanda mutane za su yi asha da ita kowa zai ce Allah wajen wannan magana to kaljinin mutum ya zube kenan sai ga baka da kima baka da daraja baka da daukaka baka da matsayi a cikin mutane me ya jawo ma kai ka je ka jawo wa kanka wata masifa wanda wannan bakin naka da baka kiyaye shi ba sai zanto maka matsala muna fatan Allah ubangiji ya tsare mana da darajojin mu da sauransu yace yuqalu badahtuhu bi amrin ay faja'tuhu a larabci kenan so wannan hadisin wasu malamai sun raunana shi amma shi Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan gharib ko da yake yace laysa bi isnadihi muttasil hadisin yana da rauni isnadin sa bai cika ba Ibn Sa'ad ya fudda shi Imam al-Baihaqi ya fudda shi a cikin dalailun nubuwa Imam al-Albani yayi magana akan illar hadisin saboda a ciki akwai Umar Ibn Abdullahi maula ghufrata kuma mutum ne mai rauni wanda ya ruwaito hadisin yace idan kun lura da isnadin can in kun koma yace qala haddathani Ibrahim ibn Muhammad min walad Ali ibn Abi Talib wannan Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hanafiyya kenan Ibrahim ibn al-Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hanafiyya to to ku kashe mana sai mu dan dakata nan saboda wutar lantarkin ta samu matsala insha Allah wani sati sai mu dora abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yi mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh